in ka zo sallah ka ce nawaitu salat ko nawaitu faradu ko nawaitu kaza wannan bid'a ne ba shi ma'ana Allah bai umarni a Qur'ani ba mubarak san bai umarni ba yanzu kamar in kai kace ana faɗin wannan kuma babu shi a cikin waɗancan abubuwan kamar yanzu kana cin gyaran kenan ko kuma kana cewa ga wani abu wanda kenan aka mance ba a faɗe shi ba niyya mahallin ta zuciya ne inda zan ga ka dauko sahani ka zubo ruwa a sahani ka shiga ban daki ka wuto an kira sallah ka je ka zauna kaga zan iya rantsaya cewa wani alwallaci zai je ina masallaci ni da ba ma ni bane zan yi alwallah amma ina da yakini 100% niyyar ka sabi ke shi zan wallahi yanzu ina ga ka kurkura baki ka ji wasu ga kai kaza ka shirya kan mu masallaci 100% ina da yakini ina saka sallah za ka saboda ka ji an yi kiran sallah to kaga kenan ashe wani ma yana iya gane ba wa ne yake ta kaza ce to ina ga kuma kai yanzu ka dau buta ka shiga ban daki ka zo kai a kai ka je ka zauna da ruwa ka fara hanki kuma duk kace ba kai bane kaga kenan ni a mai muhallin ta nufa ce nufa ta ne na zuciya saboda ka koyo ni din kalbi inda bakar waje ni malamin sai ce kai ni ya da zuciya ta abin da ake so mu gane a Qur'ani ko hadisi ko littattafan malaman fiqh ai kaga yanzu ya ce muke karanta inda ya ce cewa nawaitu shine farilla ai da an kamala kamar ya kamata mu gane wani abu ya za a yi abin da kawai babu shi a rubuce kuma kawai dole mu makara ma kan mu sai shi mutai addini ne mu dinga ba kan mu abin da kawai baka gan shi ba an sayo shi law kana khairan ma sabuna iri duk abin da baka jawo wani shi ba inda alheri ne da wani da ba hade shi ba ba a ce baka shi kuma addini abin da aka ce kai shi ake so kai abin da ba a ce baka yi tsaya to dan kai wa ya sa to kenan wannan abin ne sauki wa yanwi bi qalbihi wa hiya al-qasdu bil qalbi ni ba ta ne fa yanwi bi qalbihi malan abu al-hasan yace kai niyya da zuciya ka inda masar waje yi lokacin da zaka wanke fuska faradul wudu farilla arwala awrafa al-hadath ko daukakewa hadathi hadathi shine abin da ya fita ta gaba ko ta ba a wuce ba haka ko kuma ka yi ya halitta ma kana al-hadath abin da hadathi mani amin ya ana kai hada sai ya hana kai sallah yin kaza to yanzu da kai wannan arwalai niyyar kenan ne wancan abin da hada sai ya hana kai za ka samu tsakata azani ya ga biyu na eh a ga kana ne a farkon ne wanda a tun da ka dogo musa kenan kano sai dai wai mutsani ina farilla take fara ka ga da gonki a cikin sani ne bi husul jami'il waja wankewa duk huskarka wa hatta hukulan iyakar da aka iyakance tulan wajen tsaimin manabit shi'ar da aka daga matsarar gashin kai al-muqtar ila akhir al-saqal yanzu za kai arwalla ba ka fara wanke huska ba ka fara daga tsakarka kenan wanke huska akwai bakin jejin zuba ba kenan ba ka fara daga tsakarka ba aka ce akwai wanda yake aslam akwai wanda yake al-azam akwai wanda yake al-musab al-aslu shine mai tsilemi sanko wanda kanke na gashi ya sai dika al-azamu wanda zaka gashi ai ya zubo goshi akwai al-musawi wanda yake daidai wani da to kaga kenan me sai aka ce maka al-musawi wanda al-adance da ina gashi yake wara kaga yana warawa daga kan nan nan sai kenan goshi ba gashi to daga nan mutsara gashi na kowa na al'ada nan ne mawa amma ba daga tsakarka ba ake wara wanda kenan wa hadduhu tulal iyakar gurin wanke huska wajen tsaye min manabit shi'ar da daga matsarar gashin kai al-muqtadi na al'ada ila aqr al-saqal zuwa karshen habar mutum kenan wuya mai ciki zuwa karshen habar mutum wa arzan iyaka kuma wajen wadi ma bainal ubri daga wannan shatan kunnen naka kenan bayan kunne bai shiga bayan kunne a wuce bani kenan daga nan gurin tsuri kenan wajen mi kenan uzuni daga kunne ake farawa ma bainal kenan wa ardan ma bainal uzunaini abin da yake tsakanin kunnuwa guda biyu waya tafaqqadu mai arwala na son ya dinga bibiya fi ghasli wajen wanke wace asari da jabhati na danade na goshinka kaga ai goshin mutun zaka ga me akwai tattara to yanzu ka zo ruwan haka ba tare da ka kula da murza ba yanzu me zai yi ba kazuma ruwa kare kaga inda ya tattare sai zaman zo na sanata ruwa bai shiga ba kenan labar lum'a arwalanka ba kai ba saboda haka wai ka fa fadu sai dinga bibi a cikin sassini wajen wanke fuskar shi a sarirar jabahati na dana goshin shi wani ya tsakani shi shine wannan kenan tattara allazi takuni fil jabahati wanda take kasancewa fil jabahati kenan a goshi da mutunci wa zahirar shafataini da kuma mabayyanin lefan mutum kenan banda cikin lefe shi bangare menene kurkurar baki amma sama lefe kenan mutum zai wanke wa ma bainal mansiraini da kuma abin da yake tsakankanin kofofin hancin mutum su ma duka karan hancin shi zai bibiya wa yajibu wajibi ne mai arwala ta salilu sha'arin lihiyati ya tsattsefe gashin gemun shi alkafifati gemun da fatta da yawa kenan in gemu ya zama to wanda yake mai yawa ne to zai zama to a ce sai an zuba ruwa ya taba fata akwai mashakka to ka'ida ce kuma ta addinin musulunci min qawaid ash-shari'a at-tasiru fi kulli amrin nahu at-ta'fir yana da ka'ida ta addinin musulunci sauƙaƙawa cikin duk abin da cikin in aka ce sai an kawar da shi akwai tsanani kamar wancan karatun ne da muka yi a baya yanzu kuda ne ya hau kashi ko ya hau fitsari ko ya hau gwalalo sai ya hauri ga kai diga ma yanzu wannan gashin a ce sai ka wanke shi ai da kai wahala wani kwari ne ya hau kai cije ka kudin jini a ce sai ka wanke ai da kai wahala sabro ne ya hau kai tsatsa ma jini ma amai a ce ka wanke ai da kai wahala allura aka maka gurin allura sai zubar da jini kaga wannan dan jini da yake ga a cikin rigarka a ce sai ka wanke akwai wahala to irin waɗannan abubuwan sai zama su an sauƙaƙa wa mutum saboda ni akwai tsanani ka'ida ce kuma al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani a musulunci yana jayo wa yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah ya ce ma ja'ala alaykum fid-din min haraj illa ta'tikum ibrahim a musulunci babu wani hukunci shi yasa duk abin ka ga wahala to kuma sauki ce hajari ya sa su ana ruwa to shikenan sai a ce sallu fi rihalikum wanda bai zo bai sallah a gida wanda suka zo wasu kuma su yi sallar magariba su dawo lisha akwai mashakka su kuma yi aka ce in sun yi magariba su yi lisha kana bulaguro kana gaugamo sai aka ce su tunda kana bulaguro sallar azhar da asar isha kai raka'a biyu an sauke ma raka abin nan in kuma kuna tana da gudu a mota sai kuka tsaya za ku yi azhar to ku gama da asar in kuma ku tsaya ba azhar ko ka tsaya sai dab da lokacin la'asarin ku tsaya to yanku a zo ki ku kuma la'asarin sai ku yi ta in yanzu sai ku ci gaba da tafiya to duka wannan ka'ida ce wadda take ta musulunci wa ma bayan wa yajibu taqlil ash-sha'r lihiya wajibi ne tsatsefewa gashin gemu al-khafifa in har gemu wanda yake ba mai kauri bane saboda haka wa ghas al-khafifa wanda take kenan ba mai kauri ba kenan wanda take ba mai yawa ba wannan musafi ne saboda hadisin sayyidina Usman Allah kare ya ra gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam kare sallu da yake tofin ku wannan sayyidina tsatsi sai wa gemun shi a arwala wa ghaslu ma qala min al-lihiyati al-khafifa da kuma wankewa abin da ya tsawo na gemu mai yawa kenan in gemu mai kabri ne mai tsawo ne a ce sai ka sa mushi ruwa ya taba fata shi aka ce akwai tsanani idan an sauka kama don karka ba kanka wahala to amma yanzu me ya kamata kuma tsarin na shi kuma sai ka wanke abin da ya tsoho ba dole ba sai ka shi garma ba safi kenan ruwa kamar yadda Anas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sauza a kada kafani min mai annab sallallahu alaihi wasallam ya zo arwala yakan dauko safi ruwa fa ana sallahu ta hada halaki sai shigar da shi karkashi hankashi bai sallu da bihi ne ya sai tsatsai bai gemu shi wa qala mazal sallati hakaza amarani rabbi astawjalla haka ubangiji ya mai girma da kowa ya umarce ni kai kaza arwala hakaza amarani rabbi astawjalla haka ubangiji ya umarce ni wanda yake mai girma da kowa subhanahu wa ta'ala kenan gemun da yake ya zo abin da yake nan sai mutun ya sabuwa to ko mazal sallallahu kaga gemun shi kattun lihiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gemu shi yasa amma kai mu harki ka ga wani mutun aka ce ya ka ganshi ka ce haba tashi tumul mun ne ce a zuwa mazalar sallallahu baka gani kenan shine kasul lihiya yana da wadata ta yau azari sana ko kasul lidaini wankewa hannuwa ma'anin mirfa kaini tare da mirafai wajibu tasallilu asabi'il jama'a kenan sunna ta uku wasul ilayhi wankewa hannuwa malimin fakai amma tare da mirafai wajibu tasallilu jama'a amma wajibi ne tasallilu asabi'il jama'a kenan wankewa ba nanan ba wankewa ne tare da sangalalin hannu wannan farilla sai ne wajen wankewa dole mutum yayi istayi da bayan guyuwa hannu shi sannan kuma ya shigar da wannan guyuwa wanda take ta hannu wa tahlil asabi'ihima ya tsoron hannunka kuma wajibi ne zaman to ka tsaftace su sannan kuma wajen wankiya ba wai zaka wanke wannan su wannan su ba an kade mu zaka gama su kenan duka ka wanke su ka daya ka kara daukowa ka kara arabiya farilla ta hudu masu jami'in rasu shawar dukkanin kai gabaki daya wa awwaluhu farkon ga farkon kai min mabda'il wajh daga mafarin fuska wa akhiru karshe kuma muntahal jumjuma zuwa karshe wanda yake na kiyaya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mutahu bi rusuku ku shahi kawulan malamai sun san tauna akan yaya magana shawa wanne ne iyakar kenan kauli raji suka ce ba wannan ne littafi ce kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce fa mutahu bi wujuhiku to da haka kenan haka kenan wankewa kai shi ma ya zama zo mutum wamsa hudu rukusiku kenan mutum ya zama to ya shahi kai sai da zai zama to ka baki ɗayan ka shi yasa mazhaba ta Imam Malik Allah ya gaishe da rama wajibi ne shawar kai duk ga baki ɗaya har ma wanda zai shahi wani bangare ya bar wani bangare kin na abin nan suka ce wannan bai ba kamar matsayin wanda ya wanke wani bangare ne na fuska bai kuma wanke wani bangare ba kamar matsayin wanda zai wanke wani bangare ne na zira'i bai wanke wani gurin ba wannan kuma shine zahirin mazhabi na Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal haka kuma yawa daga sahabbai suka sai akai haka kuma irin Ibn Munzir shine abinda Sheikhul Islam Allah ya kishi da Rama Ibn Taymiya shi ma dauka cewa shawar kai gaba ɗaya ne ake shawar kai ba wani bangare ne shi ba ma'ana wan sahubi rusukum ba wai bi ba'dhi rusukum ba a bi rusukum jami'i rusukum gaba ɗaya kenan kan ku ake so ku shawa dalilin sun ce hadisi na Abdullah ibn Zaid ibn Abd al-Mazini yace atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajna lahu ma'an muzarata sai zo ya muka hujjo mai ruwa fi tawrin min sufri awani tata ta tagulla fa tawza fa fasal wajha usra ya ra wallahi wanke hustu a zuru ko idai min ila nur fakaini shi ma dai haka wa musabi ra'sihi sai shi hawo dukkan shi ba kabara bihi wa adbara yayi gaba yayi baya wa gasala rahili saboda haka kenan kai dukkan gabaki daya zaka fara daga nan da wani dinka gaba sai ka sai kuma sannan ka zaman to ka dawo saboda haka dukkan mutum zai kama haka yaje ya dawo saboda haka kenan wanto bi rusikum kenan ku shayi dukkanin kanku yace mafari kenan daga matsar gashin kai zuwa karshen abin da yake eh wannan shine wajibi amma shawar wani bangare mutum ya bar wani bangare wannan kenan bai yi ba sai kuma wa man tawadda yace dukkanin mutumin da tawadda yayi arwalla kuma kallama azafira sai kuma kai ke farci aw hala arasu kayu arwalla ya kama kodo fa inna la yujid ghasl mawdi'i taqlil yanzu baka dawo gurin wanke ko yake warta ka wanke wala masa ras baka dawo baka ce to ai da kuma yanzu ba kuma barin kara shawa waqtu lifa idha halat alidiyatu bi ba'd alhudud amma malamai sun san tauna mutun ne da gewun shi mai yawa sai arwala bayan arwala kuma sai ake yin ai kaga cin gewun yana da yawa ba wajibi bane sai ya shiga to yanzu kuma sai ya wanke haka tashi ko kuma ba sai ya wanke ba waqtu lifa malamai sun da dadi suna sani idha halat alidiyatu bi ba'd alhudud in bayan yayi arwala sai ake yin bakila yin da ghasl mawdi'iha wanda ce to sai kuma yi wanki haba tashi wakila la yudi wanda kuma ka ce a ba zai saki ba to da haka yankewa farki sai daga abubuwan da suke warwarewa wala da ittifaki ne dukkanin fuqaha haka nan kuma shi ma gashin kai haka nan liya shi yasa Sheikh Al-Islam Zakariya Al-Ansari yace balaw tawadda fa qada ba asa yadahu aw rijlahu aw halaqa ra'sahu aw qalama dhukrahu fa huwa halahu da mutum sai arwala sai aka yanke kawashi ko hannun shi ko ayyace gemu ko farce ko kaza yace ba zai saki arwala ba amma wasu daga cikin malamai na maza ba sai Imam Malik sun tsaya kan cewa ya zuddul mawdi al-zukr al-maqnun gurin da aka yanke wa diska ce to sai wuce sai dai kauli ne dhaifi kamar yadda malam da su ke bayyana wannan kenan kauli rajihi dukkanin man tawata fa kalama zukr wanda ya arwala sai ake farje to ba lazum bane sai ya sake wannan abu ba lazum bane kenan sai ya sake wanke wannan bigire sannan kuma sai a nan gurin wata fa'ida da ya kamata kenan mu kula da ita Allah a karkashin nan dangane da hukuncin kenan hukuncin shari'a a dangane da gashi wanda yake nan cikin mutum ya kasu gida uku na farko akwai gashin da shari'a ta yi umarni a kawar da shi kamar mara kamar hamasa kamar gashin baki wannan duka an yi umarni da ragewa kuma ba su mutum ya wuce kwana 40 ba tare da ya kawar da wannan ba Anas ya ce wa qatala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata mana iya lokacin da kan mu wuce bi qasd sharibi wajen sai sai wa gashin baki wa taqlimul azfari da yake wa farata wa nadful ibdi da kawar da gashin ramata wa halqul anna da mara Allah ne turka akthar min 40 kan mu bar wannan kazan ta wuce kwana a in so samu ne sati zuwa sati ko kuma na makwanta to wannan kenan shi wajibi ne kawar da shi nabi kuma gashi wanda shari'a ta hane shi kuma haramun ne ka kawar da shi wani shi'aru lihiyati shi kuma shine gashin gemu shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wafirul liha ku bar gemu haka kuma kenan wannan shi ma haka kuma abin da ya shahi gashi wanda yake na jira gashi na jira shi ma kaga wannan an yi hani akan tsige shi shi ma barin shi kenan shi ma haramun ne irin wanda zaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce la'anallahu an-nalifa Allah tsine ma masu kawar da gashin jira kai ma san da sai sun rage gashin jira su kure da ce ta wasu kuma duka ma su tsake gaba daya shi yasa yake ga azirkin da yake zuwa daga kai wasu sai zama bai da wata kariya ko sai dinga shiga yana fata haramun ne mace ta sa ta dinga kokarin tsinkarewa gashin jira ta koma kamar tsari wanda yake ne to kaga gashin jemu matashi daga gemu ya fito ne kawai ya bar shi ba zancen ka ce ko babanka bai bari ba ko a ce rashin kumya a'a yanzu babanka bai sallah yake ce kai ma baka yi sallah Allah ne ya yi umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni Allah subhanahu wa ta'ala umarce mu da bin sunnar barke mu Allah subhanahu wa ta'ala ne ya umarni mu kaga annabawa wancan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ambata a wadirka wajaza manzo Allah sallallahu kuma Allah ya ce mai fadi hudawa mun fadi kai koyi da shirye to kuma wannan annabawan ga baki ɗayan su babu shakiri har ma annabi Musa alaihi salam lokacin da yazo ya tare da annabi Harun bayan Musa Samiri ya ga musu dan maraki ya dora su akan bota kan maraki kaga ne ya fusata wa qadha bi ras yaqi kaga a lokacin sai yake cewa yabuna umma la ta'khud bi liyati wa la bi ra ya dan mahaifiyata kar ka kama man kaina ko kuma jinuna aka ce to kaga annabi Haruna alayhi salam yana da gemu kuma duk wannan annaba da Allah ya ambata su sai ce manzala su san kai koyi da sunna kaga kenan barin gemu Allah ne ya umarni da wannan manzala su san kuma hadisai masu yawa yace a bar gemu shi kuma tsakewa gemu akalla zai sa kai kamanceceniya da mata shi ko Allah ya tsine ma namiji mai kama da mata kenan gemu shi wajibi ne ka bar shi dan zai bambanta ka da mace amma ne zaman to kana aske shi da haɓaka da tama aka ba mu kanci yanzu kai kamantacce ne akalla kalla kenan da mata shi ko haramun ne namiji ya kama da mata la budde ya zaman to akwai canji a tsakanin kenan shiga la anallahu rajul ya libsu labasa til mar'a wal mar'a talbasu labasa til rajul to aske ya gemu sai zama haɓaka da tama ce daya kaso na uku gemu wanda shari'a kuma tai shiru a kai shi kamar gashi wanda shari'a tai shiru a kai kamar gashin kai misali sai dai in gashin kai ya zamanto wanda suke barin su ma kamar ba kai ne ko mawaka ko wanda ba musulmi ba ko waɗansu wanda suke ƴan shashaye to anan ba ka zo ba ka bar su ma ka amma in gurbi ya bada a al'ada mutanen kirki da kowa ma ko ka bari ko ka suke duk ɗaya kamar zamanin wanda su suke Laraba kaga da al'ada ta bada wannan to wannan sai ka bari amma guraren da ba a saba a bari ba wanda aka ga suna bari ba nagartattun mutane bane to ana haramun ka bar gashin kanka kenan sai gashin kai kenan gashin kai shari'a ta shiru akai ko kuma na kubri ko kuma na jam'i ko ragowar gashi wanda yake na cikin dan adam duka waɗannan kenan babu ne wasu malama suka ce kuma bai halitta din ba waɗancan da aka yi magana ka hudda ba saboda ya zama karkashin wal amrun nawm fa la yughayyiranna khalq Allah kaga sai zama kamar canza halitta da Allah ne ya ma mutum farilla ta biyar al khamisa ghusl al rijlain ma al ka'bayn wankewa kafafuwa amma tare da al ka'bayn idanun sawu guda biyu wa huma al azman zumi ne ne ka'bayn sai ce wa huma susune al azman kasusuwa guda biyu annabi ali wadanda suka dillo fi tsarfai da aini a gehen matanjamai guda biyu gehen kubri kenan wa nubima taqlil wanda sune wajen sahu ake gamawa wajen sahu ana gama su wannan idan sahu kuma a gama kawana zaka ga in ya zaman to mutun ya wagare kawai shi to yanzu kawana ba ta samu haduwa to anan ta san kuma yana umuni bi isa bi ilsa banji bi filmanci kawada da kafada sannan alka'abu bil ka'abi hadisi na bukhari idan zo ne idan zo yanzu in kace dudduje za a gama ko dan ya ta zaka ga wani a baya ki wani a gaba zaki amma ka ga wani idan sawuwa zaka ga dukkan zai zama su an sahi alidi idan sau saboda bai ne dukkan zai zama ya kai amma zai kace dudduje to ai wani zai zama yana can baya amma idan sau ne ma to zai baka dama duk zaka ga an gami kuma sai a gama idan sau sai a gama kawa da to zuba dama ka bude kafa ka masara kudu saboda in kai haka nan kuma kawa da ne ba za ta samu haduwa ba shi yasa kaga tun daga wajen sun wani lokaci ake zuba wanda duk yana daga musibar ma da muka samu don rashin daidai ta sau kaga mutum ya yi wani tsayo ba man shakki wani kaga ya yi wani tsayuwar rakumi wani kaga ya tsaye wani ya ce a san hutu sai ka tusa mutum biyu wani kuma ya sai ce an yi matsatsi sabon za a izarin su ridadin su daga kawo da ya ke cire saboda yadda suke manna a nan sai ta ilzafu da manci biyu manci a tamfara kafada da kafada illa kawai in ya zama mutum ko jika jika ya gona da cutar numfashi yadda an matse zai cutu to a zarrun misali shi kuma ƙa'ida ce ke na sakira kenan wannan shi larura gare shi ba ne shi kuma sai a saba shi kuma saba zai amma in ba wannan ba to su ake nan ya gamu nan ya in ya zama da ko cutuwa yana da to shi ne sai a dan saba amma in ba nan ba to kawai a gama nan kafada da kafada idanun tsawo da idanun tsawo shi kuma liman bai halitta ya kabbar harama sai ya tabbata ko ina an daidai ta ka ta da mota wani ya sa kafa daidai kana waje wani ya sa wancan kullum da ya sa boni wani ya zamana a tsakiya wani yana shirin ya hau kujera ai banna za shi sai kowa ya gama tuntsawa an daidai ta manzala ta sai in aka yi ikama sai ya tsaya ya daidai ta sabi ce kan daidai ta mun sau kamar Allah sai sai yana daidai ta fakari zai zama sai ya daidai ta mun yi daidai wa daida sai kuma alam zarar sai shiga abin kenan wata qalilu asabihuma da tsatsefewa ya tsotsin kafawuwa wanke kafa shi ma Allah ya ce arjulakum ila alka'bayn wajibi ne farilla ne wankewa kafawuwan ku ila alka'bayn zuwa idanun sawu ma'ana tare da su dukkanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun hadu akan wannan kamar yadda Abdurrahman ibn Abi Layla Allah ya shi da rahama yace ajma asabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kadamai duk sabon manzara da su sa da su wanke wa da kai kuma duk wanda ya nakalto siffar alwallan manzara sallallahu alaihi wasallam ya nakalto tare da ni idanun sawu duk gabaki daya guda biyu kenan wajibi ne shi ma wankewa kafahuwa in har kafahuwan suna waje in har kafahuwan suna waje amma in kafahuwa suna cikin kufi ko suna cikin safa ko suna cikin takalmi ka shahiyar su yaji saboda me ya zama to kenan ka saba ma wadancan kenan wanda suke ɗan shi'a sannan a mazhaba ta Ahlus Sunna da in kawawa suna waje in kawawa suna waje wajibin su wankewa ne fa shafa ba shi yasa ma za mu ga malamai masu magana ka ida ta Ahlus Sunna da jahil su kawo ni da kuma kenan wankewa kafa saboda su ɗan shi'a suna shawan kafa ko da tsara waje to kaga wa arjunakum ila al-qabaini ila al-ka'bayni zuwa idanun sa wannan wajibi ne mutum ya zamanto ya wanke su da kyau ya shigar su asali ta farilla ta shidda ajjalu cucudawa me yake cewa ajjalu wa huwa imrarul yad shine gudanar da hannu alal udhi a gaba ma'al ma'i tare da ruwa imra'u gudanar da marra kaga marra rajulun ala rasul marra rajulin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana marra qur'an marra kaza marratan zagaya miraran so da yawa imra'u gudanar ya zama to kenan mi kana gudanar da alu adan ubu ya gaci al ubu shine gaba al a'dha'u gaba uwa al ubu akan gaba ma al ma'i tare da ruwa kenan hannunka ya dinga kai kawo a gaba hannu ne ko fuska ce mara mai tare da ruwa amma wala yitaraku maqara la tuhul sabbi ba sharadi bane sai ka gwama ya da ni da zuba ruwa kenan dalu yana daga farlolan arwala saboda abine wanda yake kenan ba wai mujarradin kawai shi kawwa bane ba ake zanci yanzu inda babu adalu sai zame zai kade goma yake kafa ga amsaka ko ka wasa shi ke kaga kace ka yaro ko kuma ka dauko ka sarara ko ka kunno na ka dinga abin da ni to kaga labudda ni sai an samu wannan adalu kamar yanda kenan Abdullahi ibn Zaid yake ya ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawassa faj'ala yadul qutra'i naga nan sai na arwala sai ya zaman to yana shuda zira'i yana shuda zira'i to da in kai sake kabar lu'a kenan zai zama arwalaka ba kai ba as-sabi'a sabaku ita ce ta karshe al-muwala sai kuma jerantawa wa huwa an yaf'al al-wudu'a kullahu shine ka aikata arwala gaba sai fi bawrin wahid akaro daya min ghairi tafriqi ba tare da rarrabewa ba mutafahishi wanda zai zama to kenan ya munana ma'a zikr wal qudra tare da tunawa da kuma iko saboda haka ba wai ka wanke hutsa ba sai kuma ka tashi ka je wurin shirkinka da bushe kuma ka dawo ka wanke hannu a kai ta a lokaci daya dan saboda ya zama kenan ba tare da an samu bushewar guri ba tare kuma da wanke ko ina ce za hadisi na Umar Allah kare ya gare shi wani mutum yayi arwala sai bar wani guri bai wuce girman farci ba a diddige shi sai wanda ana sa sai gani irje ba a sun zuwa ka je kyauta ta arwalanka saboda haka kenan ya zaman to an yi ba tare da mutum ya muna na ba yanda wani guri bai samu ba ruwa wani guri kuma ya samu wa sunanuhu thamaniyatu mun ji faran lola arwala guda biyar ne wa sunanuhu thamaniya sunnoni arwala takwas ne kenan sunnar ta dore akan farilla da daya ghusl al-yadayni qabla idkhalihi ma fil ina ghusl al-yadayn wankewa hannuwa guda biyu qabla idkhalihi ma fil ina kafin ka tsoma su cikin makayi in makayin budade to yanzu ka zo ka sa hannunka da dauka kaga akwai wani abu na kankani hannunka da kura da kazanta zai zama ruwan ko da bai zama ne da safa saboda abin hannun naka ba ne da safa ne sai kaga da akwai kazanta kuma to dole kenan sai zama mi ghusl al-yadayn ghusl al-yadayn qabla idkhalihi ma fil ina kafin mutum ya shigar da su cikin makayi wannan dan tsaftacewa wa yali wa bi ghuslihi ma at-ta'abbud kuma yake niyyar wankewa hannuwan naka amma ba da tsafta ba kuma niyyar kami kenan dan botar Allah saboda an yi umarni da yin wannan wa yaghsil kullu wahidatin ala hidatiha salatan ko wani hannu daya sai wanke shi akan kan goshi salatan sau uku ka zuba ka wanke wannan kenan sau uku wannan ma akai sau uku kenan kowanne ya ce wa yaghsil fi yadihi salatan kowanne akan shi kadan din shi zai wanke sau uku amma hadisi wanda yake na Uthman annabi sallallahu alaihi wasallam faraga ala yadihi ala kaffayhi salata mirar kenan sau uku saboda haka kenan ba ga salau ba kawai daukuwa uku ne za ka yi wanciya uku ne za ka yi ba kai nan ba kai nan kenan shida saboda haka wannan hadisin nan sai da Uthman shine hujja kenan akan wannan saboda haka kenan ba daukuwa shida ba za ka yi uku za ka yi Allah ya gaishe da rahama akan wannan asaniya farilla ta biyu sunna ta biyu al-madmadatu kurkurar baki al-madmadatu kurkurar baki me yake ce mu madmada wani idkhalul ma'i shine shigar da ruwa fil bani cikin baki kuma ya khadhibu sai kuma ya jinki za wannan ruwa waya mutu sai kuma furzar da wannan ruwa to da haka wannan shi ma zai yi shiru asalisa sunna ta uku alatin shak shakarwa ko jazzul mani shine jarwa binafsihi da nufashin shi ne da yake arfi dan ya shigar da shi hancin shi shi kuma wannan in baka azumi a nan sai sai to balik fil istishafi illa takuna sa'iman ka kai mun tsawo jan kun shakarwa sai dai kara azumi saboda manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa kenan idan sai kaza alaikum min yawmi wala yadkhulu lahu fil ilasa rasul akhara ko kuma bal yaghsil bal yasa shitrima annabi sallallahu alaihi wasallam yake shaka ruwa kenan bal yasa idan sai kaza alaikum min yawmi bal yasa in dai ku ya warka daga farci ya shaka ruwa gata sai ce fa inna shaytana bitu ala tashubi ke dai na fara kowa yanci ce dan yana su zai kwa a cikin mutun yayin da sai ya kai na da gurin kazanta sai kowa ke dan cikin kohohin hanci saboda shi yawanci gurin zaman shi gurin kazanta to sai shiga cikin hanci mutun to yanzu ka tashi ko baka yi ba wallahi ka wanke hannun ka sai ka dauko ruwa ka sha ka shaka ka tasu ka ja ka shaka ka tasu sai ka zo saboda haka kenan wajen arwalla sunna ta uku shine mutun zai yi wannan ثالثا الاستنشاق وشاق الروى وهو جذب الماء بنفسه لداخل انفه. الرابعة سنة تور الاستنشاق كاتور وهو جذب الماء شيني تنقل الروى من الانف دغري هانشي بنفسه لنفاشيش مع جعل السبابة تاريخ زي سامونيا والابهام دغري برياتا من يده اليسرى دغري شنابو على انفه اكا هانشيش. kenan sai dauki wannan ruwan sai dora sai ta zo wannan ruwan wai balighu ghayru sahimi inda ba mai azumi bane kai matsawin shakawa zaka ga nemar Allah subhanahu wataala ta musulunci yanzu duk cututtukan da zaka ga kasashen kafirai suna da yawan tuwon yanzu ka je da suke da yawan su ne zuwa abin nan da kansar na hanci zaka yi mamaki amma mu ga shi iko Allah mun duka tsatsarci saboda inda kai ya ka shaka yanzu duk wani kazanta kamar gawanke ne shi hantina ka ja da kari ka shaka ka tafi ka ja a rana su lura ka gani ka dauke wani gawanke shi hantina ka tas don su ji zai sa zaka musulmi kan ka gawanke yake nuna ne ka zo amma su zaka ga da yawa suna fama da kansar nan wani an sami wani da zinariya ce wani an yi hanci an yi aiki duka suna da yawan likitocin da suka kware akan wannan wannan jinna matsaloli wanda suke na abin nan na yawa da shi ne zai ba kwarai ku aiki nan ya dauko ruwa haka ya sha ya kuma na kurkura sai rage dan jingi in ya kada ya kada ya zauna zo na dan jingin sai ya ja shi kuma ya ba to Allah sai dauko kenan dauko ruwa uku zai aiki ta zai dauko ruwa uku zai aiki ta saboda me akwai kurkura farki akwai shakawa akwai tata zuwa sonon dogo ruwa so daya so uku ko kenan kowa zama daukowa daya aiki uku dauwa da aiki uku kaga daukowa uku aiki tara kurkurawa shakawa tata zuwa kenan sai haka nan walisin shaku bisalati gharafatu yace amma shakawa da kamfata uku kenan nan gure shi kuma yadda ya kan raba tsakankano amma abin da yake daidai shine kenan ya zaman to shakawa da tsatsuwa duka baki daya an yi shi da daukowa daya da kurkurawa al-qanisa sunna tabiyar matul udhnaini shawar kunnuwa zahirihima wa batinihima cikin su da wajen da an yi da khilas sababa taibi sai da zai shigar da manuniya guda biyu disi ma khaibi cikin kobobin kunnuwan shi wa ya ja'al ibhamai sai sa manyan yatsotsin shi ala zahirihima a bayan kunna saboda haka kenan shi ma wannan zai hada shi tare da shawakai in ya jika hannun shi da wada ma shawa tsorowa ke yi to daya sai kama daga nan sai je shi sai kuma ya dawo yanzu ya dawo kawai sai ya yi kafa kunne ya sa manuniya ya sa babba a bayan kunne sai haka kenan da yayi haka ya sadar da shawakai da kuma mi shawa kunnuwa sai kuma dukkanin abubuwan shawa a wallahi sallah duka a wallahi duka da sai mama da wannan duk su ne shi shawa su ne wankewa ne su kenan na biyar zai zama to yayi wannan as-salisa sunna ta shidda ta arwalla tajdidul ma'i li matahir udhnaini saban tarwa dan shahar kunwa wanda muka ce kenan me ba zai saban ta ba zai hada tsakankanin wannan shine abin da yake daidai amma shawar kunnuwa da wannan yazo a aiki daidai wanda yake bai tabbata ba kamar yadda ya tabbata daga wanda yake daga Abdullahi ibn Umar ya dauki ruwa sabulin shawar kunnuwa an samu asali daga Ibn Umar shi yasa Ibn Munzir yace wa kana bi Umar yashaddu ala nafsi fi ashya abubuwan da sai na Umar shi yakan matsa Abdullahi ibn Umar yakan matsa ma kan shi a bangaren alwala min amru wudu'i yace kamar da yake dauko sabon ruwa bayan ya ci haike kuma sai shi kwane shi da ruwa shi kunwa kamar yake dauko ruwa ya zuba ruwa shi idan shi yace wannan ma shi yasa karshe sai rasa idan sai dauko ruwa sai zuba a cikin idan ma sai abin nan to sai na Umar kina Abdullahi ibn Umar akun yakan yin wannan kamar yake wankewa daga rigar shi so bakwai ka gani daga rigar ma sai wanke so bakwai dan kaiwa abin nan saboda haka amma a hadisi bi zo qauli radihi shine gamawa kamar yadda shi da kashi Abdullahi ibn Umar ya rawaito daga aikin kenan manzara sa'a al-Buzani min ar-ra'd saboda haka abin da ne yake daidai hada shahar kai da shahar kunnuwa shine aikin da manzara sa'a amma shawar kunnuwa da wani ruwa ne daban ba wanda aka shahi kai ba shi yazo aikin Abdullahi ibn Umar amma abin da yazo a rawana manzo sallallahu alaihi wasallam kenan wanda yawanci duk wanda suka rawaito wanda a rawana sifar alwala manzo sallallahu alaihi wasallam tazo kamar sayyidina Ali kamar Abdullahi ibn Abbas kamar Rabi kamar Uthman Allah ƙarin ra'ayi da su gaba ɗaya kan wannan gama kai da kuma kunnuwa shi yasa Amirul Sanani yace kulluhum muttafaquna ala anna muslima kenan maratar wani duk sun hada kan shawar su bere da kai da kunne kautuka abu guda ne kake yi amma hadisin al-Uzlani min ar-ra's kunnuwa guda biyu suna daga kai shi kuma hadisin yawancin malama ne suka ce bai tabbata ba duk da malam Albani Allah cikin shi da rahama kenan shi yana inganta shi amma mafi yawan malamai sun tafi akan bai tabbata ba sunna ta bakwai raddul yadaini fi masahir ra's yaddul raddul yadaini fi matsayin ra'as yanzu in ka shahi kai to mai da wanda za kai tahiyya in farilla ce wanda hobi rubutu dawa kuma sunna ce kamar yadda kenan Imam Malik ya tafi akan kenan shahwa duka gabaki da iya daga abin da yake farilla zuwa da zuwa sai dai dawa kenan ya sha bamban da sahiya sunna ta ta kuskure ita ce ta karshe tartibu fara'idihi sai ka jera safarin lolin kawai misali daga huska sai hannu sai kaza to tartibi na wankewa gaɓaɓuwa wannan sunna ne a mazhaba ta Imam Malik haka kuma a mazhaba ta Imam Shafi haka a mazhaba ta Imam Ahmad ibn Hanbal amma in mazhaban zahiriya irin su Ad-Dawud zahiri irin su Ibn Hazm Allah ya kansu duka da rahama su kuma suka ce farilla suka ce saboda Allah shi Qur'ani a jerance kawo haka ce saboda haka kenan farilla ne yin wannan sai kuma mali yace man taraka faradan min fara'idil wudu'i wanda bar farilla daga farillolin arwalla fa inna hu yati bihi to lalle sai yazo da ita kuma yayi da salata sai saki sallah kai ne kai arwalla aka yi sallar isha da kai da aka yi da sai kaga hannunka ga shi nan gura shi ko wanke hannu to zai ka je ka wanke hannu kuma ka sake shi saboda ai yana daga sharadin sallah arwalla to arwalla kuma yi ta shi kuma wanke hannu shi ma sharadi ne cikin arwalla to kaga arwalla ba ta zo ba kenan sallah ma mi ba ta zo ba shi yasa malamin sai ce man taraka faradan min fara'id wudu'i wanda ya bar farilla daga farillolin arwalla fa innahu yati bi thumma yu'id as-salata zai zo da wannan abin sai kuma ya zo da sallah saboda ni arwalla ba ta cika ba tunda ko arwalla ba ta cika ba sallah ba ta zo ba kamila tunda Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi rukukum wa arjulakum ila al-ka'bayn to kai ko sai kai arwalla ba kai ba abin da Allah ya ce kaga ba ka wanke huska ba kai sallah kenan yanzu kai ba kai ba abin da aka ce ka koma ka yi shi kuma sai ka yi sallah amma man taraka sunnatan wanda ya bar sunna fa inna la yu'idu as-salata shi ba zai sake sallah ويفعل تلك السنة أما سيجي أيك دول السنة لما تقبل من الصلوات سوى تصلوا لنك فريا أرولا تزمنتو كاملة أرولا إن لي من بنتي فرلا يقوم أبين دي السنة فرلا ما أمر به الشارع على وجه الهاتف يوجد لسان abinda Allah ko manzalarsa sun suka umarni abu tasila lazim ya kai amma sunna ma amara bi shari ula ala waje hasan bi lisan abinda bi shari an ta umarni amma ba tila su ba wa yasabu fa'iluhu imtisala wanda ya aikata sunna yana da lada wajen kwatantawa wala ya abu taru amma wanda ya bari ba za mu kuma ba yayin da gangan amma wannan sunna a yare ne fa abu a cikin shi amma ana zancin sunna da ake ce ahlu sunna to musulunci shine sunna in ana zancin wancan sunna to musulunci kuma shine sunna ana zancin ahlu sunna ko kaza sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam shi kuma a nan gurin mi kina ana zancin in su fi'u ta haka ana zancin wa qawla wa qawla rasula sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna kina ana zancin wancan sunna da ake ce ahlu sunna to musulmi shine ahlu sunna musulmi amma wanda yake aikata daidai da abubuwan da shari'a ta ce yanzu mun ji farilloli guda bakwai sunnoni guda takwas na eko wanke yanzu shi kadan zai wanke ko da tsohon shi wa fadailu ida asha mustahabbai 11 farilloli bakwai sunnoni takwas mustahabbai 11 kaga hikima da kuma sauƙi a jinin musulunci farilloli guda biyar muttafaqun alaihi ne tsakanin dukkanin mazhabi guda biyu muktalafun shi yasa kenan wasu mazhabobin da zo bada guda biyu wanne ne wanda sura baska kamar tartibi kamar ajalu akwai wanda rubuwa baska bai suka kawo da suka zo a qur'ani guda biyar sai kenan kara har waɗannan mami suna da cikin farilloli to kaga farilloli baska sunnoni yawa sunnoni kuma baskai mustahabbai yawa ba to da mustahabi in kai kana da lada ma mana bi shari ula ala waje al hasan yul ilza abinda bi shari'an sai umarni amma ba a fuska tafila ba da lada amma ar wallan wanda yazo da mustahabbai duk gaba daya wannan kuma da farilla da sunna yazo ar wallan su duka tayi amma waje ta hilada ka ga wanda wanda yazo da wadancan abubuwa yanzu ba a ce masashi ma ba tayi ba amma kuma mi shi yana da lada wancan abun da ya wancan kuma bai da lada kaga a ce duk ibadar da aka yi ta kan ilimi to ta lada ibadar da take da jahilci yawanci in ma ta amsu to zaka samu ta ladan ta ba bashi ne to dan mi mutun zai je rinka bauta yana wahala kawai kana bauta kan jahilci abu ne mai sauki ka sa'ar wallaka kan ilimi ka samu cikakken lalenka sallaka kan ilimi ka samu cikakken lalenka amma shi jahilci wa shakka ne kana arwalla amma ba malami bai koya ba kana cikin wani kar da wani shakka wa fadailuhu ila ashara mustahabba arwalla ila ashara at-tasmiyatu fi ibtida'i al-wudu'i yim bismillah mabaran arwalla bi an yaqula bismillah muslimi da zai ce bismillah sai dai hadisi bai tabbata ba wanda yazo da ambatan bismillah a cikin arwalla sai dai da akwai waɗansu hadisai wanda suka zo su kuma suna kwaɗaitarwa a bisa babe na kenan yin arwalla tare da kuma yin bismilla arwalla haka kuma manzalan sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi to yana kokarin yayi wannan kamar lokacin mu'jiza ta manzalan sallallahu alaihi wasallam da aka zo zai arwalla ruwa ne dai aka rasa ruwa sai ya tsaro yake fitila yace tawassu bismillah ku yi arwalla da sunan Allah amma hadithu la wudu aliman la yadhkur isma Allah alayhi bi tabata kina la wudu aliman la yadhkur isma Allah alayhi bi tabata kina yin bismillah wannan mustahabbi kuma yin bismillah komi ma ana bukatar shi cin cin abinci ne shan ruwa ne ajewa ne rihi gida ne zama ne taki ne ita bismillah ita za ta huta tarayya shaytani a cikin al'amuran ka duka baki da saboda haka kenan yin bismillah farko har wannan الثانية مستحب نبي الدعاء بعد الفراغ منه الدعاء بعد كاغم أرولا بأن يقول جزاك هو رافع طرفه هل انك تجدو بك إلى السماء جزو السماء أشهد أن لا إله إلا الله إن تبت رفا أبين بو كام بساك الجنزة سيالنا شكرا وهذا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan hadisi na Muslim manzala ta sai ce babu wani da zai yi arwalla ya kyauta ta arwalla ya ji ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai an buke kofar aljanna guda kafa ya shiga ta wacce ga dama sai an bude kofar aljanna guda takwas ya shiga wanda ya ga dama. To da yake zumara fa karfa hudu da sama'i fa hadisi ya zo Imam Ahmad Abu Dawud sun fitar da hadisi. Manzo sai ya ce man sauta fa asala lurdu'a wanda ya walla kyauta sa zumara fa nazara ila sama'i sai daga dubin shi zuwa sama sai ce ashhadu an la ilaha illa haka na sai ya fitar da hadisi da Hakim hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah kariya da a gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rabu a karshe sai ce man tawassa fa qala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka in bayan kai arwala kai wannan addu'a yace kutuba fi rinki za a rubuta a wata takarda kuma tubi a bi tsabi'in sai a kawo ni kashi a buga kuma rufiya ila ta ta sai a kai karfashi an arziki sai a ji walam tu sar ila yawm al-qiyama fa za a kira wannan takarda ko kuma asiran al-qiyama ya hudu in yau kai gobe kai duka wannan falalan mutum zai sake to ne kaga goyi ba ma alwallan ba wannan wata falala ce da suke cikin arwala to balle in mutum musulmi arwala duk zanin da wuce shi ta dauka rubuwar ruwan karshe zai zubar da wannan ka gani duk zanin bai wannan da suke kananu kenan in mutum yi da arwala wannan addu'a ita ma tana daga mutafai na uku Allah ya takallama fi wudu'i kar mutum yayi magana arwala fuqaha sun tsaye akan cewa barin magana barin yin zantuttuka na mutane a cikin arwala yana daga ladubba wanda suke mustahabbai shine ko mazhaba ta Imam Abu Hanifa ta shine mazhaba ta Imam Malik wasu kuma suka ce a makruhi ne a dinga zance tsakiyar arwala shi ma dai matafiya ne na kenan mazhaba ta Imam Malik kuma shine mashhuriyar magana ta mazhaba ta Hanabila shi yasa Imam Nawawi shi kuma sai lissa wannan a cikin sunnonin sallah barin yin zance in ba tare da bukata kenan kana arwala kana surutu kana arwala kana dum wacan wani yana ma hira ka tsaye da wanke wancan kana da me ba a kawai aka ce menene dalilin ku suka jari sun da darun kutsan ya fitar da kuma na bin afwan annahu tawza bi maqaid yayi arwala bi maqaid wani guri ne a Madina haythu yusalla ala janaz inda al-masjid inda ake kagawa a masa sallah wajen masallaci sai wanke zabin shi turuku yawan shaka ya fata yawan ke fuska yawan ke hannu zuwa marafiki ya tare kai yawan ke ababon shi turuku sai wani mutum ya zo sallama alaihi rajul wai wani mutum ya mai sallama alhal yana arwala balan ya rudda alai bai mai da mai sallama ata faraga sai da ida balan ma faraga kallama hu mutaaddiran ilimi sai sai da wasu mani mai magana yana gabatar mai kuzi sai ce lam yamna ani an arudda alayka ba ko ni hana in mai da maka sallama ba illa annani samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawassa kaza wa lam yatakallam wanda ya rulla bai zance ba kuma qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wutira lahu ma bainal wudu'aini za ka warta ne tsakanin arwala guda to sai ri hadisin da ibn neji aka ce me dalilin ku na biyu suka ce hadisin da Ahmad ya fitar shi ma daga Muadh ibn Qunqis yace sallamtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na zo na ma manzo da sallama yana arwala falam ya rudda alai sai bai maida ba falam ma faraga min wudu idan ida yace lam yamna ani an arudda alayka ba ko mi hana in maida ma ba illa anni kuntu ala ghayri wudu sai dai ba ina ka arwala bane sai dai ina kenan ba yi arwala ba ce sa sai malamai kenan da wannan sai suka ce to lalle kar hankin yin zance a cikin arwala kaga ai zai shagaltar da kai daga addu'a addu'a ta arwala wadda ta zo ta almuhimmu kenan yana daga abubuwan da yake mustahabai barin yin zance a arwala sannan yin zance a arwala menene hukuncin shi zance na duniya kenan wannan shi kuma makruhi shi yasa wasu malaman sun nakan toma ishmadi abta karancin wanda nau yace kada na kala al-qadi iyyahu fi sharh muslim anna al-wudu'a karahu al-kalama anna al-ulama karahu al-kalama fi al-wudu' malamai sun ce makruhi ne mutai daga zance na arwala wal ghusl da kuma wanka suka ce duk makruhi ne ibn mufli yace qala jama'a yuqrahu al-kalamu fi athna'i al-wudu' an karahan ta mutum ya dinga zance tsakiyar arwala amma wani zance zancen da ba na ambatan Allah subhanahu wata'ala ba amma zahirin kuma maganar su al-aktar la yakrahu as-salam ba karanta ba sallama wala rabb kana arwala kana iya ma wa sallam kana iya mai da saboda ai shi ba kike ne amma ta Allah kenan in kana arwalla lalle mutafi ne abinda aka so ne mutun kai shiga turin san tsaka wanda suke da duniya amma kuma ya halitta kana arwalla ko kana wanka ya halitta kai sanci kai magana in amma ka kamar hadisi ummu halibi Allah kare raga yasa wani lokaci ta zo manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanka amul fadli sai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam mai da mata yace mara sai sallama annabi sallallahu alaihi wasallam marhaba bi ummu halibi yace marhaba lale da ummu halibi ruwa sayyidina ali radiyallahu ta'ala saboda haka kenan wannan wasu malaman suka ce kuma a kauri wanda yake raji ba musafi bane ba barin magana saboda babu wani dalili wanda ya zo shahada san wadancan bikinsu ba su tabbata ba kai to tunda aka tabbata ba in aka ce musahabi ai ka ga ma amar bin shari la ala wajhi al-hatmi wal ilzam abinda mai shari'a ta yi umarni amma ba hukkar dilas ba to yanzu wannan hadisi aka ce ba tabbata ba kuma ummu hani ta zo ta ma manzo sallallahu alaihi wasallam magana yana wan kaya mai da mata magana duka ce to kaga tunda wannan hadisin din ba tabbata ba na cewa amma manzo sallallahu alaihi wasallam bai mai da ba asali ne sai na Uthman amma sallama ce idan na ji Allah sallallahu alaihi wasallam in mutai na arwala mai kai ya maida sai kun ne cita ce amma manzo sallama bai maida ba shi ma bai tabbata ba to kaga yanzu tunda asali bai tabbata ba ai kuma rashi ba zai tabbata ba kenan su muka ce mustahabi ne barin yin zance cikin arwala yanzu muka ce mustahabi ne menene mustahabi abinda mai shar'a ta yi umarni ba hukka ta wajibi ba to zai muka ka dalili me dalilin ku na musafi ne sai muka ka hadisin sayyidina Uthman sai aka ce mali bai tabbata ba ina wani dalilin ku muka ka ta na sayyidina Ali shi ma aka ce abin bai tabbata ba sai kuma aka ce to tunda na ku bai tabbata ba to mu kuma gashi manzo sallallahu alaihi wasallam yana wanka ummu halin ta zo ta yi magana kuma ya maida mata magana kaga kenan zance cewa musafi ne barin zance a cikin wanka a cikin arwala kenan bai tabbata ba ahalin ta kai zance sai dai kuma kashe lantar da zance na duniya kaga sai zama to kenan abin ya shigo na abin da yi in kana cikin ambaton Allah kenan ya zama to na a bai sai dai kamar musa eh
ko wata magana
a kana magana sai dai ya sha bamban ai kaga da bambanci da wanka yanzu shi amul fatahi kuma ba wai ban daki bane gurin wanka ne an mushi labule ba su mata kullu wani abu an mai labule to yana da cewa kawo sai da na al'umma hali sai ta shigo lokacin da gudu sai ta ce ya rasulullah akwai wani kafiri daga waɗanda aka ce duk inda aka gansu aka ce saboda sun yi alebu kuka su girma sai ta ce na ba shi mafaka na ba shi kariya ne yana karkashin kariya ta sai da na ali ya zo kuma shi kuma me zai kashe shi sai da an ba da umarni ka gani to sai Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sai ce kada ajarna man ajarta ya ummu hani wanda kika ba alhurma kika ba shi mafaka mun ba shi mafaka saboda haka sai da Allah kare ya kashe shi kaga a nan gurin zance ne Allah sallallahu alaihi wasallam yana ciki amma abinda ba raba mu sai yana kashi irin ga kira kaga a nan sai sai ce kan mutane guda biyu su je bayan da suna yi suna hira wa inna la yaqut ala zalika Allah yana azaba kan ku sai kuma ambaton Allah shi kuma in kamar misali kana ban daki sai aka ambaci sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to idan kai zikirin zuciya a zuciyar ka sai ka yi wannan amma ba da sauki ba a ban daki ba zikiri tare da sauki sai dai kenan a abin da yake kenan zuciyar ka ko ko mu sai na bawali shi ma yana bawali yana sance yana fit shi ma wannan duka ko amin sallama mai da a ai ka ga yana hadisi ba zai yi bon ai da zai shiga ban daki yayi addu'a da zai shi yasa in zaka shiga ban daki waje Allah mai na'udhu bika min sutur sai ka fara da bismillah sai da nan salatu ya ce sutur ma bai ayi wata bani adamu ayin aljin bismillah la bare hijabi tsakanin ganin tsirekin ka da idanun aljannu ce bismillah to ka ga ban daki gidan aljannu ne kenan zaka shiga ka ce bismillah Allah mai na'udhu bika min sutur to ai ka rika ne mutsari daga shaitani to yanzu kawai da ka tashi ta tabbatin ka za ka yi amma ka yi zikiri tare da sauti a ciki a ba za ka yi ba ba na fara aka ce menene dalilin ku suka ce sabata duka ne daga Qur'ani ne Allah umarni ya kawo ai saboda haka da kowanne aka yi daidai farawa da dama shine aula ittiba'a li sunna sabata bin sunna saban qala sarta attasi ala sar an yabda bi muqaddamir ras in zaka shahi kai ka fara da magabacin kai al'ashira an yurattiba al-maqsunun ma'a al-maqsunun sunna ajran ta ta tare sunna kalma kuma da walat sha al-hadi ashira an yukarrira al-maqsuna salata duk abin da ake wankewa to musafi ne a mai mata shi su amma kai to da yayi tawda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi al-bukhari tawda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan bi khilaf al-mawsuli tabanin abin da ake shawuwar ras shine kai wal uznani da kunwa bayna wala sabu takrarul musafi suba musafi bane a mai mata saboda haka duk abin shawa da mama saba a hufi duka ishi shawa ne so dai ne ake karan dori so dai ne duka ake shawa wala sabu mane ce ba musafi bane yatsalatul qurrati kawai ta qurra ya ke ce kawai ta qurra wannan fahimta ce ta tsiri na Abu Hurairah Allah ta'ala ta ce inna ummati yatun yawm al-qiyamah ghurran muhajirin min athar al-wudu al-umma tara al-qiyamah za su zo su ghurran suna da farin goshi muhajirin suna da fararen hannuwa da kawuwa yawm al-qiyamah ra al-qiyamah saboda haka sai aka samu kenan ziyada ta abuwa kamar sa ta yi tilo goroto fa ne fa to sai zaman sayyidina Abu Hurairah shi ya zo arwala sai shiga haddam kima kaga wannan ijtihadi ne da shi saboda kina da sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma za su zo da sai ka tsofari ya kara hanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabaruhu hayyul mu'min ala ahli al-bukhu wa yabruhu wa warwaran mu'mini na zinariya aljanna yana kaiwa gurin arwalashi to ka bakin nan daga to ai kenan har nan gurin aka gama to ijtihadi ne shi din na Abu Hurairah to amma kaga abin da yake wannan shine kenan abin da yake sunna shine mu zai takaita anan wannan ijtihadi ne na sayyidina Abu Hurairah Allah kare da gare shi su mara mai suka yi ruku da ijtihadi shi daska ce ba rai ni bane mu zai shiga hadam amma abin da yake daidai lazum ku sunna da tsayuwa gurin sunna shine abin da yake daidai wayya ziyaratu alama wajaba guduru shine karawa amsa abin da wajibi a wanke minan wajhi a huska kamar ka shigar hannun gurin wale daina hannuwa ka shiga hadam malamin rufafai wala matuhur raqaba ba shar'an ta ba kuma mutunya shahiwuya saboda bai zo ba a wani abu wanda yake nuna shawaruya haka zubun hajar yace lam karinti sunna asabita yace sunna tabbatacciya ba ta zo ba akan wani ali ruqari yace hadithu matuhur raqaba bil wudu'i batil hadithu ce a arwalla mutun zai shahi hawuyen shi hadisi ne wanda yake batil hadisi ne na ƙarya kamar yanda kenan marwai suka bayyana wannan hadisi ne wanda yake bi tabbata shi yasa imamu ne yake lam yathbut fi ashiqul aslan wala bi tabbata ba cewa za a wanke wuya a arwala ibn qayyim yace wala ne sai an hufi wa sai kunu hadisin alfat hadisi da zo wajen wankewa wuya alfat to kaga sai inda tunda dai sunna bi tabbata ba ibada arwala kuma ibada ce tauqifiyya to ba zan jin zaka arwala ka zo kana wankewa ne kana wankewa wuya ولا باث بمسح الاعضاء بالمنديل اما كاي ارولا sai ka sa wani shiwar kake dan tsaro kai ruwa hannunka wannan kuma ba ne jiwa Allah ta'ala alaihi wa sallam Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu ta'ala ibrahim wa ali ibrahim kamil mujid ala mubarak ala Muhammad wa ali Muhammad kama baraka ala ibrahim wa ali ibrahim kamil mujid ala man ala sarqa man ala amrul ibrahim wa sallallahu ta'ala wa sallam 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 wa